بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna 7 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda ya daidai da 11 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya na'am okay to yau 6 ga wata tabbas haka ne yau 6 ga watan safar na'am wannan shine darasin mu na 8 a cikin wannan littafi na sharh masail al-jahiliya littafin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Fawzani masa sharhi Allah ya saka musu da alkhairi a wannan majalisi mai albarka masjidul Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala dake wannan unguwa ta Federal Locust a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya wuce muna har yanzu muna kan sharhin matsala ta farko wanda muna kan sharhin maganan da malam yayi akan cewa matsala mafi girma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ma mutanen jahiliya akai shine matsala ta tarayya ma Allah subhanahu wataala da wasu ababen bauta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da cewa a tsarkake Allah da bauta a kadaita Allah da bauta shi kadai wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da tauhidi ya kuma karantar da nisantan shirka a dukkanin ayyukan da mutum zai aikata daka zamu tashi inda malam yake cewa faqad ata sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas nan ne ko malam yace faqad ata sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas ikhlasul ibadati lillahi azza wa jal annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da tsarkake bauta ga Allah shi kadai abinda annabi ya zo da shi kenan shine tsarkake duk wani abin da yake bauta ne to a tsarkake shi a yi shi don Allah shi kadai wa tarki ibadati ma si wallah min al-awliya'i was-salihin aw ghairihi da kuma barin bautan duk abin da ba Allah ba cikin waliyai da salihai da kuma wasunsu duk abin da aka ce wannan ba Allah bane sawa'un waliyi ne shi ko salihi ne ko kuma wani wanda ba shi ba komai ya shiga ciki mala'iku ne annabawa ne manzanni ne kowane ne in dai ba Allah bane shi to a daina bauta mishi kar a bauta masa hadha huwa dinur rusul wannan shine addinin manzanni duk manzon da Allah ya aiko wannan shine addinin sa kama qala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah ta'ala yake cewa وما أرسلنا من قبلك من رسول باب وني منزو ده مكا تبا ايكو غبانينك يا منزون الله صلى الله عليه وسلم الا نوحي اليه face akwai wani wahayi da muke wanda duk wani manzo da Allah ya aiko to ai sun ittifaki akan wannan wahayin kowa cikin manzannin Allah sai da ya samu wannan wahayi menene wannan wahayin annahu la ilaha illa ana cewa yadda al'amarin yake babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni kadai Allah fa abudu naka ku bauta min ni kadai za ku bauta mawa to wannan shine addinin manzanni gaba daya babu wani manzo da Allah ya aiko shi da ya bada dama ma al'umman sa su bauta ma wani wanda ba Allah ba shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki yayi sa kaddara akai Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya tara masa annabawa gaba daya yayi musulmancin juma'a a Baitul Maqdis ai shi yasa ake kiran shi da Imamul Mursalin limamin manzanni kenan Allah sai ya ce da shi was'al man arsalna min qablika min rusulina Allah sai ya ce ga manzannin da muka aika nan gabanin ka tambaye su aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu akwai annabin da muka ba mu al'umman sa dama muka ce ku bauta mu wani abun bauta ko ma bayan Allah mai rahama babu babu Allah ya ce mu annabi a wajen وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ إِمَّا كَانَ كُكُنْتُ game da abin da muka saukar maka cewa kai manzon Allah ne Allah kuma ɗaya ne tal to tambayi duk wanda suke karatun littafi gabanin ka sun san gaskiya sun sani daka duk annabi ko manzon da Allah ya aiko to sakon manzon shine a bauta ma Allah shi kadai wa qala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki yana cewa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله تعالى yake cewa hakika mun aika ma kowace al'umma da manzo duk al'umman da muka tayar to sai mu aika mata manzo wa in min ummatin illa khala fiha nadir Allah yace babu wata al'umma face sai da aka samu wani mai gargadi mai wa'azi cikin manzannin Allah ya shude a cikin ta sai da Allah ya aika musu mai wa'azi daka duk manzon da Allah ya aiko Allah yana masa wahayi ne ya ga mu al'umman sa ani abudullah ku bauta mu Allah shi kadai wajtani bu tagut ku nisanci bautan tagut tagutu malamai sun masa fassarori daban-daban wasu malamai suka ce abagut huwa kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibada duk wanda aka bauta masa koma bayan Allah kuma yaji cewa ya cancanci bautan to ya zama dagutu in an bauta masa kuma bayan Allah amma bai gamsu ba bai yadda ba to bai zama dagutu ba amma masu bautan sa sunan su masu bautan dagutu amma shi ba dagutu bane bisa ga wannan kaga annabi Isa alaihi salam ba dagutu bane shi tunda har a filin alkiyama Allah zai kira shi tambaye shi yace da shi anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah kai ne kace mu mutane ku rike ni da mahaifiyata matsayin alloli kuma bayan Allah sai ce subhana sarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dacewa in faɗi abin da na san ba ni gaskiya a kai ni ba abin bauta bane mahaifiyata ba a bar abauta mata bace ita karshe zai ce ma qultu lahum illa ma amaltani bihi an i'budu llaha rabbi wa rabbakum abin da na faɗa musu shine dai abin da kace in je in faɗa musu shine yace da su ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinka ni iya abin da nace musu kenan to sai suka koma suka bauta min saboda haka ni ba ni na sa su ba kaga annabi Isa ba dagutu bane wasu malamai suka ce ma'anan dagutu huwa kullu ma tajawaza bihi al'abdu haddahu min mahbubin aw matbu'in aw ma'budin aw muta duk abin da bawa ya wucar da shi matsayinsa ta hanyar soyayya ya so shi sama da matsayinsa ko biyayya ya bi shi sama da matsayinsa ko ya bauta masa ko ya mishi da'a sama da matsayinsa to wannan ya zama dagutu ya wucar da shi matsayinsa ta yadda zai kai shi zuwa ga matsayin Allah ko ya daidaita shi da Allah saboda hatta ibada soyayya ibada ce akwai shirka ta ibada shirkul mahabba shirka ta soyayya akwai inda shirka take shigowa cikin soyayya shine Allah yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Akwai cikin mutane waɗanda suke rikan wasu ababen bauta kuma bayan Allah suna son su irin yadda suke son Allah. Kaga sai yace sun zama kishiyoyin Allah saboda mutanen sun zireta su. Shine mutun yaji cewa in Allah ya sa doka wane ya sa doka zuciyarsa ma ta fara taraddudi wanne zai bi a ciki. To ya nuna ya so wannan abun ko ya so wannan mutumin daidai da son Allah. In kuma har zuciyar ta nuna masa ya bar na Allah ya bi na wani, to ya fifita son wani akan son Allah kenan. To in ya zama an ce wanda ya daidaita son wani da son Allah, za a kai shi wuta. Ina kuma ga wanda ya fifita son wani akan son Allah din? Kaga nan akwai matsala kenan. Wa qala ta'ala, na'am, malam sai yace fa hadha huwa manhajur rusuli alaihimu salatu wassalam. Malam yace wannan shine manhaji da tsarin da'awar annabawa, amincin Allah ya tabbata gare su, shine adda'awatu ila ibadatillah, kira zuwa ga abauta ma Allah shi kadai, wa tarki ibadati ma siwa, da kuma barin bautan duk wani abin da ba Allah ba. Wa baqiyatul islahati ta'ti tab'an li dhalika, sauran ayyuka na gyara kuma to suna biyo bayan wannan ne, suna biyo bayan wannan ne. Sauran ayyukan gyara a ce ku bar sata, ku bar zina, ku bar luwadi, ku bar tauye mudu, ku bar madugo, ku bar kaza, waɗannan duka suna biyo bayan ku bar shirka. Ku yi sallah, ku yi azumi, ku yi zakka, ku yi aikin haji, ku yi sadaka, ku yi biyayya, ku sada zumunci, wannan suna biyo bayan ku yi tauhidi. Saboda haka a yi tauhidi a bar shirka shine a gaba sama da duk wani a ce a yi aikin biyayya ko kuma a bar wani aikin sabo. A yi tauhidi shine abu na farko, ɗayanta Allah ta kadaita shi da bauta, wahdahu la sharika lahu, kadaita shi da bauta. Wannan shine babban assignment da Allah yake ba mu dukkanin wani manzon da Allah ya aika. Kaje ka gaya ma mutanen ka cewa ku bauta ma Allah shi kadai. Duk wani manzo da zai zo ya zo ne bayan Annabi Nuhu alaihi salam a matsayin manzo wanda Allah ya aika. Annabi Nuhu Allah yake inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Allah yake mun aika Annabi Nuhu zuwa ga mutanen sa, muka ce da su, muka ce da shi kaje ka gargadi mutanen ka, kace da su ku bauta ma Allah shi kadai tun gabanin azaba ya zo muku. Yana zuwa qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, sai ce ya ku jama'ata ni mai gargadi ne, mai bayyana gargadi na a fili gare ku. Gargadin da nake muku wa'azi na shine ani abudullah, ku bauta ma Allah, wattaquhu, ku ji tsoron Allah, wa ati'u, ni kuma ku yi min biyayya. Saboda haka duk inda manzo ya zo yana nuna cewa shi manzon biyayya ake masa, shi kuma Allah fa bauta masa ake. Bi ma'ana biyayyan da zaka yi wa manzon shine koyan bautan da zaka yi. Daka bautan Allah ana koyan ta ne ta hanyar manzon. Daka shi manzon ana sanya shi ne a matsayin role model wanda za a kwaikwaye shi wajen bauta ma Allah din. Ba wai shi manzon a bauta mishi ba, a'a, shi ana bauta ma Allah ne ta hanyar koyi da koyarwansa. Wannan shi ne tsari. To amma abun bauta Allah ne shi kadai. Shi kadai kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi kul innama ana munzir, kace ma mutananka ni mai wa'azi ne, ni manzon Allah ne, mai gargadi ne a gare ku. Amma in an zo bauta fa wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar, abun bauta Allah ɗaya ne, shi kadai ne abun bauta subhanahu wata'ala. Malam sai yace wallahu jalla wa ala la yaqbalu min al-a'mali illa ma kana khalisan liwajhihi. Allah mai girma da daukaka baya karban duk wani aiki sai aikin da aka yi shi da ikhlasi tsadikakke dan neman yardansa shi kadai. Laysa fihi shirk, aikin da ba wani shirka a ciki, aikin da ba shirka. Ma'ana in aka samu shirka a cikin aiki to Allah baya karba. Wa aiban hakanan kuma la budda an yakuna al-amalu muwafiqan lima shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, dole kuma aiki ya zama ya dace yayi daidai da abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta. Fallahu la yaqbalu al'amala alladhi fihi bid'a. Allah bai karban aikin da aka samu bid'a a ciki. Wala ma kana fihi shirk. Haka nan duk aikin da aka samu shirka a ciki Allah baya karba. Saboda kai aka samu shirka Allah baya so. In aka samu bid'a a ciki Allah baya so. Allah baya karba. Kun ga sun hada guda biyu. Kadaita Allah da bauta da kuma biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kadaita Allah da bauta shine nisantar shirka. Biyayya ma annabi kuma ita ce nisantar bid'a. Kadaita Allah da bauta shine tauhidi. Biyayya ma annabi shine sunna. Saboda haka duk aikin da mutum zai yi wanda Allah zai karba sai ya zama aiki ne wanda yake gine akan mizani na tauhidi da sunna. In aka rasa tauhidi aikin ya baci. In aka rasa sunna a ciki aikin ya lalace. Aikin ya baci. Wannan jama'a shine matsayin da Allah ya ajiye dukkanin manzanninsa. Wucar da su wannan matsayin da Allah ya ajiye musu, da Allah ya ajiye su akai. Ko ka wucar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsayin da Allah ya ajiye shi ba kauna ce ga Annabi ba. Bal saba makarantar wa manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Annabi da kansa yace la taburuni kama abratin nasara almasih ibn maryam. Annabi yace kar ku azuzuta ni, ku zugubuta ni, ku daga ni daga matsayina, ku kai ni matsayin Allah kamar yadda nasara suka yi ma Annabi Isa dan Maryama. Sai Annabi yace inna ma ana abdu, iyaka ni bawa ne. In dai har so na kuke yi faqulu abdullahi wa rasuluhu. In dai kuna so ku burge ni, kuna kaunata, to in kun tashi ba da adireshi na ku ce bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To haka zaka ga Allah da kanshi malamai suka ce a cikin alqur'ani duk inda Allah ya lissafo ashrafu maqamati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, duk inda Allah ya wato lissafo mafi girman matsayin annabi sai ka ji ya ce masa bawa ne. Bi ma'ana duk wannan matsayin da yake da shi har yanzu dai shi menene? Shi bawan Allah ne. Bawan Allah ne. Allah ya ce subhanalladhi, Allah ya ce subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Kaga Isra'i da Mi'raji Allah ya da Annabi sallallahu alaihi wasallama. A dare daya aka dauke shi daga Makka aka kai shi Baitul Maqdis, aka kuma dauke shi daga Baitul Maqdis aka kai shi har can al-malakutul a'la, can fa da mafi daukaka, mafi sama. Tafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in zaka tafi daga nan zuwa sama ta farko a abun hawa mafi sauki mafi sauri zaka yi tafiyan shekara 500. Ku da saman ta farkon ka shiga zaka yi shekara 500. Haka tsakanin kowace sama haka kaga shekaru ne na dubbanni. Tafiya ce ta shekarun dubbanni. Amma shi aka tafi da shi a dare ɗaya aka dawo da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aka je aka dawo da shi aka kai shi inda ba wata halittar Allah ta taba wuce wannan wajen. Mala'ika Jibrilu da kanshi suna tafiya sama sai ce da shi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Dukkan mun nan da ka gani to kowa akwai inda aka ce ya tsaya. Sauran mala'ikun inda aka ce su tsaya yana sama. Ni ma kuma shugaban su Jibrilu na iso iya inda aka ce na tsaya, amma kai an ji ka kara sama da ka kara gaba. Sallallahu alaihi wa sallama ya kara gaba. Ya isa har fadin Ubangiji aka gama kuma aka dawo da shi har yanzu ba wa mutanen Makka labari suka ce kai ka raina mana hankali. Suka ce kai in da gaske ne ka je Baitul Maqdis mun san dai baka taba zuwa ba, to in da gaske ne yau ka je to yi mana bayanin ya Baitul Maqdis yake. Allah sai ya dauko mai masallacin ya samu a gaban shi yana bayanin can akwai kaza can akwai kaza can akwai kaza. Dai gama suka ce kai muallimun majnun suka ce wannan sihiri ne ake koya masa, tsafi ne ake koya mai. Amma kaga duk da haka da Allah ya zo bayanin wannan ni'iman da ya masa, sai ya ce subhanallazi asra bi abdihi, sarki ya tabbata ga Allah da ya yi Isra'ila da bawansa. Har yanzu dai duk wannan matsayin da ya samu, har yanzu dai shi bawan Allah ne, har yanzu bawan Allah ne shi. Da Allah ya zo bayanin saukar masa da Alkur'ani, kaga wannan daraja ce mai girma. Sai ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba, tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi. Allah sai ce ya saukar da Alkur'ani bisa bawansa. Allah kuma ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, duk wanda ke sama da ƙasa dan tashi kiyama zai je gaban Allah ne a matsayin bawa, sai dai wasu bayin suna sama da wasu, har cikin manzannin ma wasu suna sama da wasu. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, Allah ya ce manzanni mun fifita wasu akan wasu. Annabawa Allah ya ce wala qad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd, haqiqa mun fifita sashin annabawa akan sashi. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da matsayinsa da darajarsa, har yanzu dai sunan shi bawan Allah, hannun sunan shi bawan Allah. Kuma shi da kansa duk sanda zai hudu ba ko zai yi wa'azi, wannan khutbatul hajj da muke karantawa innal hamdalillah, sai ya karanta wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ina cewa har yanzu dai ni bawan Allah ne, kuma ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. So kaga kenan ba zai yi a ce a dauki annabi a kai shi matsayin Allah ba, saboda annabi ba Allah bane shi, kaka Allah shi kadai ake bauta masa. Saboda haka shi annabi Allah yana aiko shi ne dan ya koya wa mutane bautan Allah, ba dan a bauta mishi ba, dan ya koya wa mutane bautan Allah. Dan haka duk aikin da aka samu shirka ko bid'a a ciki Allah baya karba. Qala ta'ala, Allah yana cewa faman kana yarju liqa'a rabbihi, duk wanda ya kasance yana fatan haduwa da Allah lafiya, yana kwadayi gamu da Allah lafiya, to falyamal amalan salihan, yayi aiki nagari. Aiki nagari shine ma kana muwafiqan lis sunna, shine abin da ya dace da sunna, wannan aiki nagari kenan. Sannan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kar yayi tarayya ma Allah da kowa wajen bauta, kar ya hada ubangijinsa da kowa gun bauta, kaga nan kuma tauhidi ya zo. Daga amalun salih shine abin da ya dace da sunna, ya kuma dace da tauhidi. Wa qala ta'ala, sannan Allah yana cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, Allah ya ce ku bauta ma Allah, kar ku hada shi da kowa wajen bauta. Sai malam ya ce lam yaqtasib ala al-amri bi ibadatillah, Allah madaukakin sarki bai tsaya akan zallan umarnin cewa a bauta masa ba, ballaha an shirk, sai ya hana shirka. Bai ce kawai ku bauta ma Allah sai ya shiru ba, sai ce ku bauta ma Allah, kar ku hada shi da kowa wajen bauta. Me yiwa inda cewa kai kadai ku bauta ma Allah, eh to zamu bauta ma Allah kuma za a hada da wani, to sai Allah ya ce kar ku hada da kowa, kar ku hada da kowa. Shi yasa zamu ga a Fatiha da kullum muke karantawa a sallah su 17, kullum muna karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wannan ayan Allah yayi amfani da wani uslubi wajen takaita bauta gare shi shi kadai, inda cewa yayi na'buduka wa nasta'inuka, zamu bauta maka, zamu nemi taimakonka, eh zamu bauta maka, zamu nemi taimakonka, amma mai yiwuwa mu bauta ma wani mu nemi taimako a wajen wani. Amma sai ya ce sai fara gabatar da tahsir, iyyaka kai kadai, yanzu duk kowa ne an kore shi, sai kai kadai na'budu, zamu bauta maka kai kadai, wa iyyaka sannan kai kadai ba wani, nasta'in zamu nemi taimako, ba mu bauta ma kowa, ba mu neman taimakon kowa in mun shiga halin kakanikai in ba kai ba. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wannan shine an rawaito cewa al-Imam Shafi'i rahimahullah in sahha wani lokaci an kama shi an daure shi a kurkuku sai aka gamu da fari, aka samu fari a wannan shekara, aka rasa ya za a yi. Aka ce to shi fa wannan malamin da kuka daure shi ba kun san da gaske waliyin Allah ne, zalintar sa kai aka yi aka daure shi, aka ku fito da shi ya roka mana Allah ya saukar da ruwa. Yana fitowa ya daga hannunsa sama ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai ga ruwa ya sauka. Bamu neman ruwa a wajen kowa in ba kai ba, kowa ya rike nashi, naka kadai muke nema. Subhanahu wa ta'ala. Saboda haka Allah shi kadai ake bauta masa. Li anna ibadatallah la tuqbalu idha kana fiha shirku. Saboda bautar Allah ba a karbanta, ba ta zama karbabbiya in aka samu shirka a cikinta. In dai akwai shirka to ibadan ba za ta karbu ba. Wal kufru bi taghuti muqaddamun ala al imani billah. Kafirce ma dagutu shine duk wani abun da ake bauta masa koma bayan Allah, shi aka fara gabatarwa kafin a ce ai imani da Allah. Kaga sai Allah ya ce faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah. Ni Allah ya fara kawwa kafirce ma dagutu. Kai kafin ka ce kai imani da Allah sai ka rabu da bautan duk wani wanda ba Allah ba. Faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah, kai imani da Allah, faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam fisama laha. Hakika wannan yayi riko da igiya mai karfi wacce ba ta yankewa, ba ta katsewa, mana har sai ta kai shi zuwa ga yardan Allah da kuma aljannar Allah. Hanya mai bullewa kai tsaye zuwa ga yardan Allah shine tauhidi da sunna. Amma duk wata hanyar da ba wannan ba, shirka da bid'a, wannan ba ta da garanti, bal ma ba za ta je ko ina ba, ba inda za ta je. Wa hadha huwa ma'ana la ilaha illallah. Wannan ai shine ma'anar la ilaha illallah. Fa hiya mukawwinatun min nafyin wa ithbat. Ai la ilaha illallah dama wato an hada ta ne da bangarori guda biyu. Nafyun, kore duk wani bauta ma wani in ba Allah ba. Wa ithbat, da kuma tabbatar da bauta ma Allah. Nafyi shirki wa ithbati tauhid, kore shirka da kuma tabbatar da tauhidi. Wancan ayar ma kuma abin da ke cikin ta kenan. Faman yakfur bi taghut wa yu'min billah, haga ya kafirce ma dagutu, ya kore bautan dagutu kenan. Wa yu'min billah, ya tabbatar da bautan ma Allah shi kadai. Wannan yana daga cikin uslubi da Allah yake amfani da shi a cikin Al-Qur'ani wajen tabbatar da kalmar la ilaha illallah. Misali a wata aya Allah yana cewa a walladina jitanabu taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra. Allah yana cewa walladina jitanabu taghuta an ya'buduha, wadanda suka nisanci bautan dagutu, suka ki bautan dagutu kwata kwata, to kaga la ilaha kenan, sun kore bauta ma kowa. Da suka kore bauta ma wani sai suka shiru suka tsaya haka, a'a wa anabu ila Allah, suka dawo zuwa ga bautan Allah shi kadai, to kaga illallah kenan, illallah kenan. Naka sai malam yace la ilaha bangaren farko kenan na kalmar shahada shine la ilaha ibtalul li jami'il ma'budat, ta rushe duk wani abun da ake bauta masa koma bayan Allah. Illallah, wannan bangare na biyu kenan. Ithbatu li ibadati llahi wahda, nan kuma sai ta tabbatar da bauta ga Allah shi kadai. Fallahu la yaqbalu min al-a'mali illa ma kana khalisan liwajhihi. Allah baya karban wani aiki sai aikin da ya zama tsarkakakke ne, tsaftatacce ne don neman yardansa. Wala yaqbalu al-amal alladhi fihi bid'a, duk aikin da akwai bid'a a ciki Allah baya karba. Wa mukhalafatu liman hajir rasuli sallallahu alaihi wasallama,
duk aikin da aka sama a cikin aikin akwai saba wa manhajin manzon Allah a ciki sallallahu alaihi wasallama to Allah bai karba Allah bai karba ba to kaga wannan ita ce soyayyar manzon Allah na gaskiya sallallahu alaihi wasallama a ce duk inda zaka taka a addini kai kyam kana jira sai kaga inda annabi yace ka saka banka wannan son annabi na gaskiya kenan amma ko da ko kai tutiyan cewa kana son annabi kana kuma addini da molanka to wannan iddiai ne kawai rayawa ne amma ba son annabi na gaskiya bane kai ba ma son annabi ba Allah ce waye da mu kul in kuntum tuhibbuna Allah Allah ya ce ma annabi ka ce da su in da gaske kuna son Allah to fattabi'uni ni annabi ku zo ku bi ni ni zan koya muku ma yaya ake son Allah din idan kun bi ni na koya muku ya ake son Allah kuka bi ni kuka mun biyayya yuhibbukumullah shi kuma Allah sai ya kaunace ku shi kuma Allah sai ya so dakan kaunar Allah ma a waje na ake koya a waje na ake koya sannan yana cikin abinda ahlus sunna suke bambanta da shi da duk wanda ba su ba shine hada soyayyar annabi tare da biyayya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda yake mashhuri wanda Allah ya ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam yayi wata magana irin wannan wanda har wasu bid'a suke sukansa da maganar ce kab qur'ani kab qur'ani ba wata ayin da Allah ya ce ku su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani kab ba sai dai ayin da Allah ya ce ku bi annabi domin me ke jawo ayi biyayya soyayya ne dakan aka ce ku so shi me yiwa kana son shi da gaske kana son shi amma ka ki biyayya to ina soyayya take law kana hubbuka sadiqan la abatu innal muhibba liman yuhibbu mubi'u inda gaske kana son annabi to zaka mai biyayya saboda din masoyi na biyayya wa masoyin shi din masoyi na biyayya wa masoyin shi ai baka bukatar sai ka ce ma sai ka ce sai kai tutiyan cewa ku ne masoyan annabi a'a a fara ganin shi a aiki duk abin da zaka yi na addini a ce gashi nan kamar mutum ne da iyali kullun ta ce ina son ka ina son ka amma in yayi umarni a take zai gamsu da wannan soyayya amma in ya ga cewa duk abin da aka san zai bata masa rai a gidan ana guje ma abu ana sa yara su bari ana yin abin da duk yake so ai ba sai an gaya masa ba lisanul hal ya fahimci cewa ashe da gaske wannan iyalin nawa tana me tana suna amma kullun za a ce ina son ka kuma kullun in ya shigo gida ran shi sai ya baci ai zai gane cewa kai wannan anya daga sai ko suna take yi to wannan fa mata ce da mijinta wanda kuma ake so ta yi ma annabi son da yanin din kawance to kaga ashe son annabi shine yi mishi biyayya sallallahu alaihi wa sallam abinda ake so shine yi koyi da sahabbai fatashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbuha bil karami bil kirami fala'u in ma ba mu zama saki su ba to mu kwaikwaye su muna Abdullahi bin Mas'ud ya zo zai shigo masallaci ya sa kafan dama a masallaci sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce jama'a ku zauna sai zauna a bakin kofa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi lima tajlis ala mamarrin nasi ya ibn mas'ud annabi ya ce ya kai ibn mas'ud dan me zaka zauna akan hanyar mutane yace ya rasulullah na sa kafa ta daya sai na ji ka ce a zauna kafin in sako dayan umarnin a zaunan ya shigo kunne na sai na ga cewa kamar nayi taurin kai ma umarnin ka in na jira sai na sako daya kafar kafin in zauna shi yasa na zauna a bakin hanya kaga musu kaga musu ya annabi na gaskiya kenan Abu Sufyan kafin ya musulunta akwai cikin sahabbai wanda ake kama shi ana azabtar da shi wata rana a cikin garin Makka sai waɗanda suke azabtar da shi sai suka ce mishi yanzu zaka yi fatan a ce Muhammadu ne annabin ku mu dauko shi mu zo nan mu na masa wannan azabar kai kuma kana zauna a cikin iyalanka sai ce ai wallahi yadda nake zauna a nan kuna gane mun azaba inda zan samu labarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana inda yake kaya ta cike shi sai na daina jin zafin wannan azaban da kuke mun na koma jimamin kaya ta cike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Abu Sufyan sai ce kai yace naje wajen sarakuna naje wajen sarkin Faris sarkin Rum sarkin kaza yace ban taba ganin mutumin da mabiyansa suke girmama shi ba mithlu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada sallallahu alaihi wasallam sama da yadda sahabban annabi Muhammadu suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi inda annabi zai yi kaki kafin ya tofar wani daga cikin su ya tabe a hannunsa sai ya mulka shi a hannunsa kamar ba sai ya shafe shi a jikinsa gaba daya kaga an kai karshen kauna kenan an kai karshen kauna kenan to shi yasa Huzaifah ibn al-Yaman yace kun ga yanda sahabban nan suke san annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace to kullu ibadati la yata'abbaduha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha yace duk wani abu in dai sunan shi ibada ku tambaya sahabbai sun yi in ba su yi ba kar ku yi in dai ibada ce to ku tambaya a gaya muku wani sahabi ne yayi in aka ce babu wanda ya cikin sahabbai to sun fi ku fahimtar sunna sun kuma fi ku san annabi kar ku yi to wannan ita ce son annabi shine son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya shine ce duk abinda annabi ya bada umarni mutum bai tsallakewa wannan kuma wanda yafi shahara da wannan shine wanda ya jingina kanshi zuwa ga sunna yasa cikin sunayen da ake kira ahlu sunna ana kiran su da ahlul ittiba su NB ne ba su kawo nasu NB ne su sannan duk abinda aka ce sunna ce jama'a zaka ga yana da wani bambanci da bid'a shine in za a shekara miliyan ana yin shi ba zai taba canzawa ba sannan duk inda ka je iri ɗaya zaka ga ana yi amma in bid'a ne zamani na ci gaba kwakwalen mutane na ci gaba bid'ar ma tana ƙara ci gaba yasa yanzu kun ga kalmomin kiran sallah tun daga ran da Bilal ya fara kiran sallah har zuwa yau ba a canza kalmomin kiran sallah ba saboda sunna ce iqama ba a canza ta ba azhar da al-asr maghriba isha da asuba yawan rak'o'in da yanayin karatun ba sa ba samu canji ba haka nan ake yi a Bauchi haka ake a Gombe haka ake a Jos haka ake a Kano haka ake a Niger haka ake a Ghana Kamaru Saudiya duk in ka je iri dai ake yi haka ake yi amma duk wata bid'a in ka dauka to zaka samu na Bauchi ba irin na Gombe bane saboda mutanen Bauchi ba irin mutanen Gombe bane daga kana canza gari zaka ta canza kana canza gari zaka ta canza in ana yi yanzu iri kaza in Allah ya raya ka nan da shekara 10 sai ka ta canza salo ta koma kaza to wannan bambancin bid'a da sunna kenan ita bid'a kowa kawai yana kula lissafin sa ne iya kokarin sa kawai kowa yi abin da zai iya amma ita sunna fa jira ake yi tukunna ba wanda isa yi sai an tashi ittabi'u wala tabtadi'u ku bi kar ku kirkira da haka malai yace qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda yayi wani aikin da ba mu muka sashi ba to an mayar mishi da aikin shi ba a so wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito Imam Bukhari ya rawaito shi mu'allaq
littafin shi a kitabul ihtisam babu idza tahadal amil aw al hakim fa akhta khilaf ar rasul sallallahu alaihi wasallam min ghairi ilmin fa hukmuhu maldud sunan babin da yake nan in alkali ko wani ya yi hukunci hukuncin ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai sani ba to hukuncin sa ana mayar masa da kayansa ko kwaye shi wa fi riwayatin a wata riwaya yace man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani al'amari wani abu cikin wannan al'amarin namu na addini abinda baya ciki ya kawo to an mayar mishi da kayan shi wannan imam al-bukhari da muslim suka rawaito in ka kirkira ba asu in aka kirkira kai ba asu daga kai mai kawo wa karka kawo sai yayi daidai kai da aka kawo maka karkai sai ka tabbatar yayi daidai da sunna walidhalika qala al-ulama saboda haka ne imam al-bukhari suke cewa innal amala la yuqbalu illa bi shartai aiki Allah baya karba sai ya cika sharuda guda biyu ash-shartu al-awwal sharadi na farko الإخلاص لله عز وجل كأيت الله شيء كأيت موتا والثاني والشرط الثاني شرط النبي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم دين منزل الله صلى الله عليه وسلم شرط أبو العلم توحيد السنة فإذا اختل أحد الشرطين إذن ليلك تشين شرط النبي النبي أكرت سيئة باتا lam yuqbal hadha al-amal to wannan aikin ba za a karba ba wa lam yakun amalan salihan wannan aikin kuma bai zama nagartaccen aiki ba koda kuwa ana ganin shi a matsayin aiki mai kyau to muddin ya saba ma sunna ya saba ma tauhidi to wannan aikin bai zama nagartacci ba wa akhbara jalla wa ala anna man abada ma yastahsinuhu min al-asnam wal awliya wal ashjari wal ahjari wal qubur Allah madaukakin sarki ya bada bayani cewa duk wanda ya bauta ma abin da yake ganin kamar ya cancanta a bauta masa na gumaka ko waliyai ko bishiyoyi ko kuma duwatsu ko kaburbura walam yarji fil ibadati ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallama wajen ibada bai koma zuwa ga fadin Allah zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wa inna ma'tabada ala listi ala listihsan aw ala ma tahawahu nafsuhu ya zama ya jingina ne kawai akan abin da yi masa kyau a ransa abin da ransa kawai ta nuna masa mai kyau ne ko abin da zuciyarsa take so walau khalafa alkitaba was sunna koda kuwa wannan abin ya saba ma alqur'ani da sunna akhbara Allah jalla wa ala anna Allah qad harrama alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar Allah ya bada labari cewa Allah ya haramta masa aljanna kuma makomarsa ita ce wuta. Qala ta'ala Allah yake cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Allah ya ce yadda lamarin yake. Ku ji da kyau. Man yushrik billah duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka. To faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Allah ya haramta masa shiga aljanna. Ibaran tana da karfi ba ho ba zai shiga aljanna ba wannan mai sauki ce an ce ba zai shiga aljanna ba a'a haramun ne ya shiga aljanna haramun ne ya shiga aljanna faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'wahu an-nar makomarsa ita ce wuta yani abun nufi shine mana'ahu min dukhulil jannati man'an bata Allah zai haramta masa shiga aljanna haramci na farko fatahrimu fil lugha ma'anan haramtawa a larabci shine al-man'u shine hanawa wal mushriku mamnu'un min dukhulil jannati batatan mushriki Allah ya haramta masa shiga aljanna gaba daya ba shi ba aljanna la qama alahu fiha ba a sanya masa ba a ma tunani ko sanya masa kwadayin shiga aljanna ba a ma masa kwadayin shiga aljanna saboda ibaran da aka yi amfani da shi cewa an haramta masa ma'ana kar ma ka sa masa ran zai shiga aljanna kar ma yasa dan zai shiga aljanna wa ma'awahu an-nar makumar sa ita ce wuta hadhihi aqibatu shirki billahi azza wa jalla wannan shine karshen sakamako na mai shirka ma Allah wa in kanu yaquluna koda ko sun kasance suna cewa ai ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa koda sun kasance suna cewa ai muna bauta mu waɗannan ababin da muke bauta musu ne dan su matsar da mu kusa da Allah to amma dai Allah ya tabbatar cewa shirka suke in ko suka mutu suna wannan shirkan to ba za su taba shiga aljanna ba aljanna haramun ce a gare su makomar su ita ce wuta haulai idza matu ala zalika waɗannan idan suka mutu akan haka ghairu ta'ibin ba su tuba ba suka mutu haka haramallahu alaihimul janna Allah zai haramta musu shiga aljanna waja'alan nar ma'awahum abadal abad Allah zai sanya wuta ta zama ita ce makomar su har abadan abadina har karshen abada kenan kaga aka ce har abada bi ma'ana abinda ba wanda ya san karshen shi in ba Allah ba kenan فالذي يريد لنفسه النجاه يتنبه لهذا duk wanda yake so ya tsira yake son tsira makansa to ya kula da wannan abu ya lura sosai ya zama a bisa taka tsantsan wala yabqa ala umuril jahiliyyati fi hadha wa ghayrihi ba zai dawwama ya wanzu akan al'amuran jahiliyya ba sawa'un wannan da muke ji na bautan wani Allah ne ko kuma wasu daga cikin dabi'un jahiliyya saboda haka in dai mutum yana son wato ya samu tsira a gaba ga Allah ran tashin alkiyama to ba zai taba yadda a wayi gari a ce yau ya zama cikin masu wato koyi da al'amuran jahiliya ba sawa'un wannan da muke kan shi na bautan wani Allah ko kuma wanda daga cikin al'amuran jahiliya amma mafi muni shine bautan wani Allah bautan wani Allah yana haramta wa mutum rahmar Allah duk abinda mutum zai yi in dai na ibada ne to haƙin Allah ne roko ana roƙon Allah ne shi kadai duk wani wanda za a roƙa koma bayan Allah to wannan abun ba zai taɓa amfanar da mutum ba Allah ya ja kunnin hatta annabawansa cewa kar ku yi shirka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka kar ka kira wani koma bayan Allah kar ka roki wani koma bayan Allah kar ka bauta ma wani koma bayan Allah wanda baya iya amfani da kai komai in ka bi shi in baka bi shi ba baya iya cutar da kai da komai Allah ya ce da shi fa in fa'alta in ko kai haka to fa innaka idza minaz zalimin ka zama cikin azzalumai kaga har anan wato ibada ce Allah yana gargadin Annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma sai da yi amfani da ibadan da za ta nuna girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce in kai haka ka zama azzalumi ba sai ce da shi ka zama cikin azzalumai saboda ce da shi ka zama azzalumi yayi nauyi a janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma kaga duk da ka ce ma annabi ya zama cikin azzalumai akai a karan kanka wannan shi ma yayi nauyi amma saboda Allah yana so a tauna tsakuwa ne don a ba a ya tsoro sai aka yi amfani da al-akhaf wanda yake mafi sauki saboda ka duk da haka kaga wannan yana kara tabbatar mana da bautan wani Allah shirka ne ba a bauta ma wani Allah annabawan Allah su ma kansu Allah ya ja kunnan su kar ku yi shirka kar ku yi shirka kar ku yi shirka saboda a nuna ma sauran fararen hula cewa in su annabawan Allah an ce in kun yi shirka kun shiga uku to ina kuma ga wani wanda ba annabi ba ina ga wani wanda ba manzo ba kaga shi yafi cancanta a ce masa kar ka yi shirka kar ka bauta ma wani in ba Allah ba Allah shine kadai abin bauta subhanahu wataala Allah ya san annabawansa ba za su yi shirka ba Allah ya san annabinsa sallallahu alaihi wasallam ba zai yi shirka ba wane ne ma jagoran masu tauhidi shine jagoran masu tauhidi duk wani wanda ya koyi tauhidi a wajen waye koyo a wajen shi koyo to amma sai aka ja kunnen shi aka fara da shi wato mu da ma shiru za a yi mana kenan in an fara da mai gida to kai sai an ja kunnen ka ai kai ba sai an ja kunnen ka ba ai in dai an fara da mai gida sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya kara mishi daraja Allah kuma ya wanzar da mu akan sunnansa da yi mishi biyayya ya tabbatar da mu akan tauhidi abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada inda muka yi kuskure Allah ya shafe mana Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa
rahmatullah dan alfarman
kyawun aikin da tubai mutumin da yake neman bukatu akwai abin da ake ce mata tawassuli wanda cikin abin da zamu ji a cikin littafin nan insha Allah akwai tawassuli tawassuli abin da mutum yake iya tawassuli da shi shine tawassuli da kyawun ayyuka abin da yayi na aikin alkhairi to sai ya tawassuli da cewa Allah albarkacin wannan aikin alherin da nayi ka biya min bukata ta kaza amma ba zai tawassuli da wani ko ya ce yana tawassuli da babban waliyi wani ko kuma ya tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da cewa annabi yana da albarka amma bai koyar da mu ka ce Allah dan albarkan annabi ka bani ba annabi bai koyar da mu haka sallallahu alaihi wa sallam shi kanshi annabi ya tashi tawassuli baya ce Allah saboda ni sai ya ce Allah saboda kai kai ne ubangiji ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bi nafsi sai ta wasili da sunayen Allah bai ta wasili da karan kanshi ba to sannan ta wasili da cewa muna ta wasili da ayyukan sauran bayi wannan ana iya ta wasili da shi saboda kyawawan ayyuka ne ba da shakhsiyyar su akai ta wasili ba an yi ta wasili ne da kyakkyawan aikin su amma abin da yafi dacewa da sunna shine a taho da mutum wanda ake kyauta masa zato a ce zo ka mana addu'a in yi addu'a sai a ce to Allah mun yi tawassuli da addu'an da wane yayi Allah ka karba mana shine abin da Umar bin Khattab yayi yace da in annabi na raye muna tawassuli da addu'an sa yanzu da annabi ya rasu sai ya kira Abbas baffan annabi yace to kai kuma zo kai addu'a mai tawassuli da addu'arka to wannan shine ana iya tawassuli a ce Allah muna tawassuli da ibadojin da muke yi kaga ibadojin da ni nake yi da wanda saura ma suke yi to muna tawassuli da duk ibadojin da kowa yake yi Allah ka biya mana bukata kaza wannan abu ne wanda yake ya halatta a shari'a insha Allah Allah ta'ala ya samu dace
amma wallahi har yanzu ana tawa wasu da sauran jama'a na daya kuka kan tawassuli da annabi su wai sun fi kasansa saboda haka za su yi tawassuli da shi kai in ka ce wai ba za ka yi tawassuli da shi ba shikenan kai ba ka san annabi
wannan
ko ka san haka yana faruwa
a sus sosai ma wannan na farko gargajiya ce tare da take cikin mutane da kuma wato rudar da mabiya da kawar da hankalinsu daga kan ainihin abinda ya kamata su fahimta abinda ake yi shine ai dan bid'a ya san cewa kai ahlus sunna in dai ya bari ka baje kolinka to kasuwansa ta kare to sai ya san inda zai iya wato kashe naka kasuwar to tunda a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam muke babban makamin da za a yi amfani da shi akan ga shine a ce ma jama'a baka san annabi to in ko baka san annabi duk wani wanda yake san annabi ai zai guje ka zai nisance ka sai a ce muku wannan fa bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne masu san annabi mu ne masu kaunar annabi sai kuma a ce masa to ai ga wanda annabin ya ce a'a ka bar wannan kar kai mu ne dai masu san annabi amma kuma namu za mu yi to kaga wannan ya zama wani iri kenan ya zama tufka da warwara annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi in ya tashi tawassuli ai ya fi mu sanin albarkan kansa
ya fi mu sanin albarkan kanshi
amma duk da kan tashi tawassuli ai bai cewa Allah dan albarkaci na ni a ba ta taba rawaitowa haka ba ba ta taba rawaitowa sahabbai sun tashi sun ce Allah albarkacin annabi ba Umar bin Khattab ma abin da yace muna tawassuli da addu'ar annabi kenan ina so mu fahimci cewa inda da shakhsiyar annabi ake tawassuli yaren da annabi ya rasu an gama tawassuli kenan saboda ba wanda shakhsiyarsa ta kai darajar da za a ce da ai tawassuli da shi amma saboda da ibada ake tawassuli addu'a ne annabi zai sai ai tawassuli annabin ya rasu addu'a ta kare dai ba ta kare ba
za a ci gaba da addu'a. To har yanzu dai tunda da addu'an ake tawassuli, annabi ko da ya rasu za a ci gaba da tawassuli da me? Da addu'a. Za a ci gaba da tawassuli da ibada. Amma son annabi yana cinye masa biyayya ne. Kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cinye mishi biyayya ne. Kuma duk inda za a ce maka wani bayi son annabi, wani bayi kaunar annabi, galibi su ake aka wadda tunanin mutane. Kar su saurare shi. Irin yadda kafure suke su ce wa mabiyan su la tasma'u li hadha al-Qur'an. In kun ji annabi na karatun Qur'ani kar ku je ku saurara. Saboda bayi son allolin mu. To yana abin da za a ce kenan. A ce wal ghaufihi, in kun ji in kun ga sun taru suna wa'azi to ku je ku yi ihu. Ku yi hayaniya. Ko in kun je wucewa ku toshe kunnin ku. Alhamdulillah Allah ya wuce da mu zamanin da aka ce in ka zo wucewa wajen masallacin Ahlus Sunna iya gudun ka iya ladanka. To ka ga yanzu zamanin ya wuce. Zamanin ya wuce. Yanzu zamanin ya wuce. Yanzu jama'a suna ganewa. Jama'a suna fahimta. Saboda ana karatu. To wannan shine dama in dai za a ci gaba da karatu, to insha Allah duddugun da ake ciki, Allah ya yi alkawari zai fitar da mutane daga cikin duhu. Sai dai wanda ya zaunar da kanshi a cikin duhu, wannan kuma fa man absarafa li nafsihi wa man amiya fa alaiha. Wanda ya bude ido ya tafi idonsa bude yayi ma kansa. Wanda ya rufe ido ya ce a cikin duhu zai tafi, wannan shi ma duk damuwansa ne. Amma dai tawassuli da shakhsiyar annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ya saba makarantarwan annabi. San annabi na gaskiya kuma shine a ce maka ina annabi ya ce ai sai ka yi, inda annabi ya ce a bari sai ka bari. To wannan shine san annabi na gaskiya. Allah ya kara mana san annabi, ya tayar da mu tare da shi, ya tayar da mu a cikin tawagansa, ya sanya mu cikin aljanna, ya sanya mu cikin waɗanda za su mori ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.